the peak of the Boko Haram's insurgency in the Northeast, and that we had well over 100,000 deaths, 2 million people displaced, and of course $9 billion worth of damage that has been done. I believe.
Babban hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan, General Loke Rabo, ke bayanin cewar tarzomar Boko Haram ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 100,000, kana ta daidaita wasu mutane miliyan 2 daga gidajensu, sannan an tafka asara da ya kai dalar Amurka miliyan 900,000. General Irabo, wanda ke jawabi a wani taron bita da fadar shugaban Najeriya ta shirya a nan Abuja, ya ce an dakile kazar-kazar din 'yan ta'addan Boko Haram a wani bangare na kasar, ko da yake hakan ta sa suna sulalewa zuwa wani shiya na arewa maso yammacin kasar. General Loke Irabo ya ce rundunonin sojan Najeriya, gwamnati ta kashe masu kimanin naira triliyan 2 da miliyan 200,000 a cikin shekaru 7 da suka gabata. Al'amarin ma kenan da yasa aka sami karin takarawa da sojoji ke yi wurin ayyukan samar da tsaro a cikin gida. Da kuma yake magana kan matsalar satar mai a Najeriya, babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya ya ce hatsabiban 'yan tsagirin da ke ta da kayar baya a yankin Niger Delta su ne suka rikide zuwa barayin mai. Yana mai cewar akwai gibi a tsarin tsaron ƙasa da za a iya saisaita shi ta hanyar kyakkyawan shugabanci, ƙarfin soji da kuma sauyin ɗabi'u daga ɓangaren 'yan ƙasa.
The kinetic and non-kinetic. The kinetic being the hardfire activities that the armed forces and other security agencies.
Masana tattalin arziki daga shiyar ta arewa maso gabashin Najeriya, irin su Abubakar Ali, na ganin adadin ma da babban hafsan ya faɗa hasarar ta wuce haka.
Kurcin da shugaban hafsoshin Najeriya a harsashen da aka yi ya fi naira triliyan 3 asaran da aka yi na kuɗi. Idan ka duba irin harkokin kasuwancin da ake a ɓangaren nan, musamman daga Maiduguri har zuwa ƙasashen waje, har Bangi da sauransu, har Libya, saboda haka wannan wuri na ba ƙaramin harkoki ake ba na kasuwanci. Kuma ka je can ɓangaren tafkin Chadi ma haka ne, ɓangaren Cameroon haka ne. Saboda haka ba ƙaramin illa yayi wa tattalin arzikin ƙasan ba, kuma musamman tattalin arzikin mutanen da suke zaune wannan wuraren nan.
Alhaji Isa Sakatare, da ke zama ɗaya daga cikin shugabannin 'yan kasuwar arewacin Najeriya, shi ma ɗan asalin yankin na shiyar arewa maso gabashin Najeriya ne.
Kuma ina so ka san cewa mu musamman 'yan kasuwa, wani lokaci za a zo a ƙona kasuwan, a ƙona 'yan kasuwan, a ƙona kayan kasuwan. Shi mutumin da misali an ƙona shi, an ƙona kasuwarsa, ta yaya za ka ma ƙididdige abin da ya rasa, tunda shi da ma an riga an ƙona shi. Babban fatanmu kamata gwamnati, tunda ta fahimci irin asarar da muka yi mu, to ya kamata mu 'yan kasuwa na North East a san irin yadda za a yi da mu da irin tallafin da za a yi mana.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.